وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi zan mu ci gaba cikin karatun wannan littafi na mai albarka, littafi mafifici ga dukkan wani musulmi bayan alqur'ani mai girma shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari kuma sahih al-bukhari a takeici. Yau da izinin Allah madaukin sarki zan mu tashi akan hadisi na biyu, amma kafin haka mun san cewa mun yi bayani cewa zan mu karanta wasu abu na muqaddima a minti 15 na harko. To kafin wannan zan mu tsaida shi ne har zuwa in mun kare zikirul rijal sanad, ambatan mazajen sanadi, dan mun yi shi ne kawai kitabul wahyi da kitabul iman. Daga nan kuma mun karanci mun fahimci ya ake karanta mazajen hadisi da fa'idar da ake huddawa a cikin lataiful isnadiyya, karanta isnadi. Mun ga ranan abinda muka huddo kalkashin al-Imam al-Humaidi da dalilin kawo hadisin shi na harko a cikin Sahih Bukhari. To haka nan dukkan sanadin da za a karanta za ka samu ilimi an huddo a kalkashin shi, ba haka ba kawai yake tahiya. Kenan muka yi babu biyu, muka fahimci wannan in ya sura da kuma sai mu tsaya karatun sanad rijalus al-sanad bin mukabun gakin su. Kenan wannan lokacin kuma a wannan lokacin dada mun bar su sai mu kawo muqaddima ta al-Imam al-Bukhari shi littahin, akwai muqaddima ta al-Imam Ibn Hajar littahi guda akan abubuwan kaman madkhal ne ga Imam littahin al-Imam al-Bukhari. Dukkan wani abin da ya shahi littahin Bukhari to a cikin wannan muqaddima zaka gani ɗaya bayan ɗaya, ilimi da gulagulai na ilimi zaka gani a ciki dangance da littahin Imam al-Bukhari a cikin ita waccan muqaddima. To shi yasa dukkan kahin muhara sai mu wata wani minti 15, shi wancan darasin kuma in yaso na hadisan kansu in so sai mu ba su abin da ya saura na lokacin. Yanzu kafin mu shiga cikin hadisin, abin da zan yi bayani mu sani cewa al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari cikin kutubu sita shine mafificin littafin da yake yawan kawo abwab, yawan babi a cikin su. Zan mu ga babubbuka sun yi yawa, banda al-Imam an-Nisa'i ba wanda yake shi yawan kawo babubbuka. Sunan an-Nisa'i yana da babubbuka da dama, dan saboda sanin mu ne cewa kuma tartibin su kutubu sita na harko shine al-Imam al-Bukhari wajen siha, daga shi sai al-Imam littafin al-Imam Muslim, na ukun sa sai al-Imam an-Nisa'i. Dan saboda shi ma al-Imam an-Nisa'i Allah ya ji kanshi yayi iya kokarin shi akan kasancewa littafin yahudu hadisi sahihai, duk da ana samun daidai ku da ifai amma ba su taka kara su kariya ba yan kadan ne. Saboda malamai sun ce shartul Imam an-Nisa'i da yasa akan rijalul sanad ya hima na Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari yana cikin ilmul jarh wa ta'dil, ana sai cikin al-mutashaddidun, masu tsanani. Ya hima Bukhari tsanani wajen amsar rijalul sanad, shi yasa zaka ganshi taharri da iya kiyayewa a cikin kawo sanadi. Abinda mutun zai yi kuma aka samu da ifai cikin shi, dan saboda bai shardanta siha ba ya ce ba dama sahihul mujarrad ne zai kawo al-littahin shi. Kenan wannan ba aibu bane gare shi. Hadisi na kuma abinda zan mu sani cewa dukkan wannan darsa muna kokarin mu yi su, mu ce mun gina su ne da manufar dorewa, ban mu da ranar da zan mu tsaya akan su insha Allahu ta'ala, matukar muna da rai. Madam Allah ya sa madaukin sarki muna da rai wannan littafi na al-Imam al-Bukhari, gurin mu a ce mun mishi hidima kasancewar shi mafi girman littafi. Zai ga dukkan malamai suna ta kokari magabata har zuwa yau, da salafus salih kowa kokarin shi ya ma wannan littafi mai albarka hidima. Shi yasa zaka ga sharhuhukan shi kusan dubu malamai suke lissahi, sharhi kusan dubu yake da. Me yasa? Dan saboda kima shi. Ko bahasi, in ka ga bahasin da ya shahi littafin al-Imam al-Bukhari zaka ga wannan littafin yayi kima, kuma albarka ce Allah madaukakin sarki ya sa ma wannan littafi nashi, dan saboda kyakkyawan ikhlasin shi da yi. Kuma zan mu ga cewa tikrarin hadisai da yake yi ya kawo shi nan, to mu zawwa hadisi a karo na farko in muka gamu da shi zan mu yawaita dukkan abubuwan da suka shahi akan hadisin wanda ya dace a ce an san su dada in yaso in an kawo shi a na biyu kawo mahallin shahiri ne zan mu yawaita akan shi in an kashi guri na uku mahallin shahiri kin ne kawo zan mu bayani akan shi kenan wannan sai yasa duk wani hadisin da za a kawo a zuwa gaba ne za a samu bayanin shi anan bayani isasshe in yaso zuwa gaban aka same shi sai in ya ƙara zawwa sai zama takaitawa ce ba za a samu bayani da yawa shi yasa da farko za a ga ana dan takaita ko su hadisi biyar ko su hadisi uku ko hudu ba dan koyon bayan saboda farko ne so ake komin da ya shahi hadisi kuma zuwa gaba idan ya karara kawo sai aka ga ba sai an kawo yawaitawa daidai gurgurdan mahallin shahidikin da abinda al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin tarjuma akan shi anan za a yi yawaita bayani din saboda fiqhul Imam al-Bukhari fi tarjumihi gano fiqhin Imam al-Bukhari tana cikin tarjuma shi kamar yadda zan mu gani diyawa yace babun fi kaza ya kawo hadisin to wannan gane wannan al-Tahin Imam al-Bukhari shine ilimin in ya kawo babun fi kaza kuma ya kawo hadisi ka gano cewa a karantar da kai cewa wace hikima ta sa ina ne mahallu shahidi cikin hadisin alaƙar shi da baban da ya tarjuma akan shi to wannan shine ilimi a cikin littafin al-Imam al-Bukhari shi yasa zaga har sabani ake in ya kawo hadisi a cikin wani babe na kaza wannan hadisin na harko zan mu gani a ciki Isma'ili itiradin da yayi wani zai gama hadisin nan kwata-kwata bai da alaka da wannan baba alhali kuma aka yi tawjihi sai kaga abin ya huto kyarara to wannan shine ilimi a cikin littafin al-Imam al-Bukhari inda ya wuce sauran al-kutubu sita Allah ji kansu kenan yau insha Allah ta'ala zan mu tashi akan hadisi na biyu kuma akan babe gashi nan baban da ya tarjuma bismillah karanta mana
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هاشم بن عروة
هشام
من مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة
الجرس وهو أشده علي فيفصم عني
وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا ويكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم أشد البرد
الشديد البرد
نعم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا
هو الإمام البخاري يقول لوانن بابي ويتي بابون بابي كينا أتكين ترجمة الإمام البخاري ينا كاو بابي يأمبتش دسونن أبن ديكي تكينش يكاو بابون سي أمبتش كذا غاشنا نقولن منغا كاو بابي بأمبتش كومي با maqasudin shi shine al-faslu amma qablahu rarrabewa kawai game da baban da yake bayan shi ba wata sabuwar tarjuma ba amma abinda za a kawo kin cikin wannan baban na harko ne da aka kawo yake da alaka da shi kenan kawai ce babun ba ambata komai kawai sai ya shiga kawo hadisi yace Allah ji kanshi haddathana Abdullah ibn Yusuf ya ba mu labari shi kuma Abdullah dan Yusuf yace akhbarana Hisham ya Malik ya ba mu labari an Hisham ibn Urwa daga Hisham dan Urwa an abihi daga baban shi shine Urwa ibn Zubair kamar yadda zan magan shi an Aisha daga Aisha Allah ya rada ita to karanta sanadin rijal in wannan hadisi sune kamar haka na farko da yace Abdullah ibn Yusuf shine Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi radiyallahu ta'ala an ya kasance Abu Muhammad al-Kula'i asalin shi malami ne na garin Dimashqa siqatun mutqanun min asbatin nas fil muwatta sika ne mutukan ne kuma yana daga cikin mafi tabbatar mutane cikin marawaitan muwadda yana daga cikin kibar manyan manyan atabaqatul ashira Allah ji kanshi al'aini al cikin shari'u umdatul qari yake cewa yana daga cikin mafi manyan marawaitan muwadda Allah ji kansu ya jiyo hadisi ya jiyo muwadda daga Malik gaba da gaba da Lays ibn Sa'd da makamantansu kuma da dama malamai sun jiyo daga gare shi sami al'alamu malikan yace ya jiyo malamai da dama sun zoito hadisi daga gare shi afwan daga ciki akwai Malik da Lays ibn Sa'd da makamantansu da manyan manyan malamai kuma Zuhuli ya rawaito daga gare shi da Yahya ibn Ma'in da wasu sun daga cikin manya manya wanda Bukhari ya yawaita hadisansu yana da cikin wanda Bukhari ya yawaita kawo hadisansu dan yana daga cikin mafi sika mafi cikin sikat wannan shine Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi zan mu ganshi yana ta maimaituwa a gaban mu cikin al-Islahin al-Imam al-Bukhari an danganta shi da ake cewa at-Tanisi wani gari ne a cikin Masar wanda ake danganta shi zuwa gare shi zuwa ne yayi amma asalin shi na garin Damascus ne mutun na biyu shine Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi wanda yake sanannen malami Abu Abdullah al-Madani al-Faqih babban malamin fiqhu Imam Darul Hijra shugaban gidan Hijra ita ce Madina ra'asul mutaqinin shugaba a cikin masu itiqani wa kabirul muhbitin babban masu tabbatattu cikin ilimin hadisi hatta qala al-Bukhari hamma al-Imam al-Bukhari kanshi yake cewa asahul asanid kulluha Malik an-Nafi an-Ibn Umar mafi ingancin sanadi da ake rawaitawa shine Malik ya rawaito daga Nafi daga Abdullah dan Umar kamar yadda malamai sun san wannan qadiya na gaba shine Hisham ibn Urwa ibn Zubair ibn al-Awam al-Asadi shi ma sika ne babban malami ne yana daga cikin masu yin tadlisi na hudu Urwa ibn Urwa duk wanda aka ce yana cikin tadlisi ko kuma yana daga cikin masu yin kaza suna da matsala to al-Imam al-Bukhari in ka ga hudu hadisin su to a hadisin nasa da ya hudu wannan abun ya bibiya babu shakku ko dai akan cewa bai yi ba anan yana cikin masu tadlisi amma anan bai yi ba shi yasa ma Bukhari ya hudu inda yayi da al-Imam al-Bukhari bai hudu mishi bai hudawa na hudu Urwa shine baban Hisham baban Hisham wanda yake malami ne na Madina tabi'i ne babba wanda an yi ijma'i akan babban malami ne da shugabancin shi da yawan ilimin shi kuma sadauki ne ɗaya ne daga cikin al-fuqaha usaba'a manyan malamai na fiqh guda bakwai to yana daga cikin su ina wannan sune guda hudu a cikin wannan bahasin da muke dan asalin shi wannan da muke karanta tarjamar rijal na isnad bahasi ne wanda muke bisa kan rijalul bukhari amma akan babi bi na harko to mun shahe ban kawo sanad wannan sahabi dan saboda sahabbai su mashahurai ne ba sai an tsaya tarjamar su ba al-ladaiful isnadiyya abubuwan da ake samu da gwaragwale na ilimi cikin isnad a cikin ilimi na isnadin wannan cikin malaman duka da suka rawaito gabaki ɗayan su malaman Madina ne banda malamin Bukhari shine Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi daga cikin shi akwai tabi'i ya rawaito daga tabi'i kenan riwayatul aqran akwai a ciki fadar Aisha da tace sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yiwa ta kasance huska biyu yake dauka tana nan aka tambaya ba ita tayi tambayar ba wato ku a cikin wata riwaya guda kuma Haris ne ya bata labari gami da haka kenan akan na farkon cewa tana nan aka tambaya akan nabi kuma labari ne aka bata kenan akan nabin sai ya zamana mursal ne amma mursalus sahabi shi ko mursalus sahabi hujja ne bai da matsala ko daya ana karba shi wannan sune rijalus sanad a takaice fa'ida ta isnadin a takaice tana da yawa dan takaita ne muke cikin kowane bangare take cewa sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anta ya tambaye annabi mai tsira da amincin Allah fa kala yake ce yace mishi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa yatikal wahayya ya wahayi yake zo maka fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hayanan wani lokaci yatini misal salsalatil jars yana zo min wahayi kamar kara ta qaraurawa karan qaraurawa sanannan abu ne saboda annabi yana ma sahabbai da mutanen da yake tare da su magana khitabi daidai abinda zai su fahimta duk wasu wanda yake makiyayi ne ya san qaraurawa abu ne wanda ake ratayawa jikin tumakai in sun ta hikiyo hikimar shi shine tana karo karaukin nan wani naman daji ba zai tinkaro su ba koda babu makiyayi tare da su shine hikimar da makiyayi suke sa karawarwa a jikin dabba to sun san da wannan abin makiyaya ne sai annabi ya ba su misali da salsalatul jars zan mu komo bayani akan wannan magana wa huwa ashadduhu alayya sai ce yahi tsanani gare ni in yazo ta wannan siffa yahi tsanani gare ni fa yafsimu anni sai ya yanke gare ni yankewa kenan wahayin sai ya yanke bayan ya zo mishi lan fisama laha shine yankewa wa qad wa aitu anhuma qala na kiyaye na hardace abinda annabi ya faɗa wa ahyana wani lokaci ya tamassalu li al-malak mala'ika yake misalto mini sai ya zo mini rajulan asuffa ta mutum fa yukallimuni sai ya mini zance fa a ima ya kudu sai in hardace abinda yake faɗa qala ta aisha sai aisha take cewa wala kadara aituhu haqiqa na ganshi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam take nihi yanzilu alaihi alwahyu wahayi yana sabko mishi fil yawmi shadidil bard a cikin wuni wanda yake mai tsananin sanhi ga sanhi mai yawa fa yabsunu amhu sai wahayi ya yanke gare shi wa inna jabinahu lalle goshin shi la yatafassadu arqan yana yankewa da zuha zuha ga tanan tana ta yankowa a jikin shi bayan wahayi ya yanke mishi kuma cikin tsananin sanhi ake kenan Aisha ta hikaito mana wannan labari dan saboda ta ba mu labarin gaskiyar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita ta gani ma da idan ta cewa wahayin yana zo mishi a cikin lokaci mai sanhi amma kuma sai ka ganshi ga wannan mai yawa ga zuha yana zubawa mai yawa wannan shine hadisi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka kuma al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a guri daya bayan wannan gurin kenan wannan hadisin ya zo so biyu a cikin wannan hadisin ya maimaita kawo shi a hadisi na 3215 so biyan maimaita a cikin wannan littafi mai albarka ya abin da yake bukatar sharhi cikin wannan hadisi ya gabata wannan hadisi da al-Imam al-Bukhari ya kawo Isma'ili Allah ji kanshi yana da mustakhraj ala sahihain yake cewa wannan ba hadisin da Bukhari ya kawo bai dace ba a sayo shi cikin wannan tarjuma yana da raddi akai wa innamal munasibu li kayfiyat ba'dul wahyi al hadis allazi qablahu yace wanda ya dace a kawo akan cikin wannan baban kawai shine hadisin dake gabanin shi Isma'il yace ban gaba dalilin kawo wannan hadisin cikin kayfiyat ba'dul wahyi tunda bai ambaci ba wannan hadisin kawai ya ambaci yadda wahayi yake zo ma annabi amma yadda wahayi ya fara zawwa a cikin wannan hadisin babu ita magana ko daya kenan yaya Bukhari ya kawo hadisin da bai da alaka da baban wannan Isma'ili raddin ne kenan yace al-Imam al-Kirmani yayi magana yayi bayani akan shi yace zuhurin wannan hadisi ace a cikin wannan babin shi ma yace gaskiya bai gaba wajhul munasaba ana sai Ibn Hajar yake cewa amma siyakin da Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin yana bayyana sabanin abin da suke faɗa yace yana yiwa a ce amsa akan magana Isma'ili da al-Imam al-Kirmani Kirmani yana daga cikin masu sharhin sahih al-Bukhari na harko Allah ji kanshi yace a cikin shi akwai nuni zuwa ga cewa takaice siffar wahayi ko kuma siffar zawwar wahayi a cikin siffa guda birak cikin halin harko da wahayi yake zo ma annabi kenan babu dalili akan ta'khiri da taqdimi ko da munasaba bata zo ba kenan a cikin hadisin dai mu kare magana zan mu gane abin da yake nihi balle ma yace a bayyana cewa fara zawwar ya kawo hadisin malaman Hijaz daga farko kannin kuma sai ka hadisan malaman Makka ma'ana sai kawo biyanta da malaman Madina hadisan malaman Madina kenan yace babu dole a ce ma Bukhari sai ya kawo hadisin mutabaka zahira da tarjumar da ya gabatar da ita yace bar kawai ya wadatar a ce wannan hadisin yana da alaka da wani abu da ya zo a cikin baban ba dole ba sai hadisin karan kanshi yayi alaka da baban da kanshi aka kulla da kan kayfiyatu bada'il wahyi bada'il wahyin hadisin ba sai yayi alaka da zahira ba da wannan kalmar babun mai Bukhari ya kulla a ciki cayin kayfiyatu bada kayfa kana atil wahyi la rasulullah sallallahu wa qaulullah ta'ala inna ohayna ilayka kenan wannan aya ita ma cikin baban take to wannan hadisin yana da alaka ne da wannan ayar ba alaka da kayfiyatu bada'il wahyi ba shine raddin da Imam Ibn Hajar ya bada amsa ga wacan itiradi da kirmani ya kawo da wannan kuma itiradi ne mai kyau hujja ce wadda take mai kyau wannan kenan wajibul munasaba dangance da hadisin anan kuma yace idan har aka ce wahayi nan gurin da aka ce yana zo mini kamar salsalatul jars kamar karan qarawrawa qarawrawa ya tabbata a cikin takaice maganzu ya tabbata a cikin hadisi cewa qarawrawa abin ki ne yace abin gane na shedan mizmaru shedan ne qarawrawa kuma yayi akai wahayi abin karamci abin daraja annabi ya kwatanta shi da wannan mummunan abu wanda an ce ma mizmaru shedan ne shi ko alhali an kwatanta abu an ce kaza yana kama da kaza to ya zaman an samu abinda aka kwatanta din yahi girma yahi daraja yahi kima ya aka kwatanta wahayi da abin ki wanda shari'a ta ki shi to sai malamai suka ce ba dole bane ba ya kasance duk abinda aka ambata aka kwatanta shi da kaza ya zamana an samu kama ta kowace huska nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana nihin ba cewa kama yana kama da shi ta bangaren wannan karan da ake yi a yana kama da shi ta bangaren tsananin shi yake nihi amma ba ta kowace huska ba kenan wannan itiradin da za a yi cewa an kwatanta abin kirki da abin banza yine ce ta huska biyu ne karhin sabkowar wahayin kamar yadda wannan abu yake karar wannan take da karhi kenan haka wahayin yake zo mishi da karhi ta haista wajen kuwa ba ta wajen wannan kin ba karan ba cewa ana son shi ko kuma ba abin so bane an gane dai abin da yake nihi ko an kwatanta wani abu wanda yake na kirki kuma da wani abu wanda yake ba na kirki ba kenan ganin su suka kawo itiradi sannan kuma suka yi raddi malamai suna haka dukkan wani abu da suke ga zai kawo ma mutum ganin rishin kimar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ai kokarin kawo shi kuma a warware maka shi ko da abin bai zuba zai zo ba kai a karan kanka baka kawo shi akai ba a cikin wannan hadisin akwai fa'idodi da dama daga cikin su akwai cewa tambaya game da yadda wahayi yake zo ma annabi alaihi sallatu wasallam dan saboda nutsuwa ta zo wannan kuma tambayar da suka yi ma'ana bai suka cikin imanin su kamar da suka tambaya ma'aikin Allah ya wahayi yake zo maka ba wai suna nihin ba sun a shakku akan zawo wahayin a dan su samu nutsuwa kamar yadda annabi Ibrahim da yace a nuna mishi yadda ake rayar da matattu ba dan yana shakku ba dan rabbi arini kaifa tuhilu mota ba dan yana shakku ba dan yana wannan ba dan dai kawai dan zuciyar shi ta samu nutsuwa kuma halaka ne a tambaye a cikin hadisi mun fahimci ashe halaka ne a tambayi halin annabawa idan da manufar dokan ilimi ne a tambayi annabi matsayin shi na annabi dan saboda neman ilimi akan halin shi na gangan jikin shi amma da manufar dokan ilimi ba da manufar sanin sirrin shi ba akan wannan saboda wannan tambaye ta shafi wahayi ne kuma a cikin shi akwai cewa mai annal mas'ul anhu idza kana zami yuzkaru al-muhib fi awwal jawabihi ma yaqtadi tafsil wanda yake tambaya idan yayi tambaya in aka fahimci cewa yana buƙatar a wasa'a mishi zance sai a wasa'a mishi zance har ma abin da bai tambaya ba dan saboda ya fahimta gashi nan mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasa'a waye har ma abin da ba a tambaya ba dan saboda mai tambayar ya fahimci abin gabaki ɗaya ta kowace huska in karanta hadisin zan mu ji hadisi na biyu amma zan karanta shi kawai saboda lokaci na gaba babun hadisi na gaba yace babun babe kenan shi ma irin na wancan ne ba ai tarjaba ba an baci komai akan shi ba hadisi na uku yace haddathana yahya ibn bukair haddathana lais an uqayl kenan wannan sai an nura sosai wajen dabdin shi ka ce aqil a cikin bukharin kanshi akwai aqil akai uqayl kenan ka cakuda sai ka kasa gane daga ibn shihab daga urwat ibn zubair daga aisha ummul mu'minin annaha qalat ta ce awwalu ma budu'a bihi rasulullah kenan wannan hadisin kenan sai kuma tarjamar rijalus sanad din shi a cikin shi an ce yahya ibn bukair shine abdurrahman ibn yahya ibn hammad at-tamimi al-hanzali abu zakariya na garin ne sabur ne yayo ruwaya daga malik ma'ana almajirin malik ne da suleiman ibn bilal da hammad guda bi hammad ibn zaid da hammad ibn salma da humayd ibn abdurrahman ar-ruasi da abul ahwas duka yayo ruwaya daga gare su kuma Bukhari ya rawaito hadisan shi gurare da dama a cikin wannan littafi mai albarka mutun nabiyyu Lais ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Haris malamin Misr ne maulani na Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafir wasu ka ce maulani na Sabit ibn Zabir jaddi kakan Abdurrahman ibn Khalid ya kasance imam ne shugaba babba wanda an yi ijma'i akan girman shi da siƙaƙin shi da karamcin shi ya kasance yana da mazhabi yana da maz yana mazhabin al-Imam Abu Hanifa wanda kamar da Al-Qadi Ibn Khalkan ya ambata kuma walaysa fil kutubi sita min sulays ibn Sa'd suwa a cikin Bukhari da Muslim da sun kutubu sita dai gaba daya wanda muka sani babu mai suna Lays ibn Sa'd bai da wani wanda yake da tarayya da sunan shi kamar sauran wasu malamai zaga wasu marwaitan suna da wani wanda yake tarayya da su amma shi wannan shi ɗaya ne a kutubu sita dukkan su babu wani mai suna na shi na uku Uqayl bidam kenan Uqayl ba Aqil ba Uqayl dan dukkan akwai a cikin marwaitan hadisi Ibn Khalid Ibn Uqayl sakana siqatun sabatun siqa ne tabbataccen malami ne ya zamana a garin Madina sannan Sham sannan Masar yana daga cikin at-tabaqatu sadisa yana cikin ya mutu Allah ji kanshi a cikin shekara ta 144 akan zance mafi inganci rasuwa ya amsar rasuwa ta fujia shi ma cikin kutubu sita babu wani wanda yake da suna Uqayl afwan a Bukhari babu mai Aqil Uqayl shi ɗaya ne a cikin kutubu sita duka babu mai suna Aqil in banda shi kenan kace Aqil babu duka a cikin kutubu sita duka amma an kace Uqayl shi wannan yana da ruwaya a cikin kutubu sita na hudu Muhammad ibn Shahab az-Zuhri al-Qurashi shine Abu Bakar al-Madani malamin Madina ya zamana a Sham an ahe shi a shekara ta 50 ko kuma 51 ko kuma 52 wasu kace 58 ma bayan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin karshen khilafa ta Muawiya a cikin shekarar da Aisha ta rasu shekarar da fi sanatul lati matat fiha Aisha shekarar da Aisha ta rasu mata Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara aka ahe shi kamar da Muhammad ibn Sa'd ya ambata cikin tabaqat nashi yana daga cikin tabaqatur rabi'a na gaba na biyar shine Urwatu ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abu Abdullah al-Madani siqa ne faqih ne mashahur yana daga cikin tabaqa salisa Allah ji kanshi yana daga ciki an ahe shi a cikin harkokin halifanci na Usman ɗaya daga cikin tabi'ai manyan malamai na garin Madina ya ga Abdullah ibn Umar hamma ya shahi kanshi dan neman wannan wajen neman ilimi wajen shi yayi mushi addu'a kuma ya ga Jabir da wasun su wajen rasuwa Husaini Allah radda shi shi ma a lokacin nan ya rasu kenan wannan shine lataif da yake samu ilimin da muke samu cikin wannan isnadi muna buƙatar duk lokacin da ake karanta wannan rijalu sanad ya kasance an yaji alal insanu al sanad nasaba ainai mutun ya sa sanadin gaban idan shi duk wanda aka karanta kana kallo wannan zai sa ka hirike mutunan kuma kisa labarin shi da ake bada ka rike ya zamana a kanka labaiful isnad daga cikin shi akwai cewa ala shartu sita anna hazal isnad ala shartu yana sharadin wannan sanadin yana sharadin kutubu sita dukkan su ya cika sharadin su sai ya haya shi kuma sharadin Bukhari da Muslim ne rija matanan hadisin nan dukkan su akwai malamin Madina akwai malamin Misr kuma a cikin shi akwai ruwaya tabi'i daga tabi'i shine Zuhri da Urwa duka tabi'ai ne kuma kowa wani ya rawaito daga wani kenan ruwayatul aqran shi ma an samu a cikin shi to sai matanin hadisi kamar yadda muka faɗa karanta sanadin nan muna yin shi ne zuwa ga wani dan lokaci in muka yi gaba sai da shi muke ran saboda yanzu muna yi ne dan mu san kimar rijalikin rijal na Bukhari ana kawo su ba dan a san cewa ingancin su ko rashin inganci ba a suna da inganci babu wannan akan su sai daidaiku wanda aka yi wannan akan su cece ku ce kansu to amma ana kawo su ne dan sanin su ba dan sanin siqa ne ko da ifi ne ba a aushi sun wuce nan kimar su ta wuce nan Aisha Allah radda take cewa awwal ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi farkon abinda aka fara ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi na wahayi a cikin ruwaya babu wahayi idan a gane ne ar-ru'ya as-saliha shine maharki wanda yake nagari maharki wanda yake nagari fi naumi a cikin barci dan karin tawdihi ne tace cikin barci dan an san maharki kawai cikin barci yake kasancewa fa kana la yara ru'ya illa ja'at min sulu farqi subhi annabi ya kasance tunkan wahayi zo mishi bai ganin wani wahayi sai wannan abun ya tabbata ya zo kamar yadda kasance tawwa al-fajr wajen haske da wannan summa hubiba alaihi ilaihi al-khala sannan aka soyar mishi san kadaituwa ya kadaita a kogon Hira kamar yadda muka sani fa kana ya khalu bi gar Hira ya kasance annabi yana kadaita a gar kogon da ake cewa garu Hira in an ambaci kogo da gar sai ya zama na wanda da dutsi a saman shi rami ne amma saman shi da halamin dutsi shi ake ce ma gar kamar hadisin as-salatu allazina awahumul mubitu ila garin wanda ya hwado musu ya rihe da suka roki Allah da salihu a amalihim to wannan an kira shi da gar kun ga an ambace cewa halamin dutsin ya hwado to gar ba a ce mishi gar da larabci ya zamana da halamin dutsi a saman shi kogon sahabul gar fa yatahannasu fihi sai yayi ibada a ciki wa huwa ta'abbud marawaici he fassara wannan yace ita ce ibada kenan zan kawo wannan tadabiqin ilmin mustalahul hadis da muka karanta wannan wa huwa ta'abbud me zan mu ce mishi kenan idrajin fi wasatis sanad idraji ne amma cikin wasatis sanad shine at-ta'abbud marawaici ne ya fassara ba fada Aisha bace Allah ya li zawatil adad dare da kuma abuta adadi masu yawa kenan kabla an yin sai ila ahli ka hanya koma ya cirato ya koma zuwa ga iyalan shi wa ya tazawwadu li zalika ya guzuri ga haka summa yarji'u ila khadija sannan sai annabi ya koma zuwa ga khadija fa ya tazawwadu li misliha yayi guzuri irin wannan guzurin shi na farko da yayi ya tahi hatta ja'ahu al-haq hasai da gaskiya ta zo mishi shine wahayi gaskiya shine wahayi wa huwa fi gari hira yana cikin kogon nan na hira fa ja'ahu al-malak sai malaika ya zo mishi nan malaika shine jibril an kawo shi da alif wal lam dan ta'rif an san cewa mai zo mishi da wahayi kawo shine jibril fa qala sai ce ikra ikaratu qala ma ana bi qari ni ba mai karatu bane ma'ana ba iya karatu ba qala sai ce fa akhazani sai kama ni fa gaddani sai ya matse ni hatta balaga minni al jahad sai da wahala ta kai mini sai da wahala ta kai mini summa arsalani sannan muka karanta hadisin zan mu komo zuwa gare shi daya bayan daya tunda tarjuma muke muka yi tarjuma shi daya bayan daya da kuma sai mu komo abin da yake bukata guraren da suke bukata sharhi da karin haske sai mu summa arsalani sannan sai ya sake ni fa qala kenan shine sai ba ya aike ni ba ya sake ni kawai summa qala sannan yace ik fa qala ikra yace karanta qurtum ma ana bi qari ni ba mai karatu bane fa akhazani fa gaddani saniya ya kama ni kuma matsayi ni so biyu hatta balaga ni da jahar sai da wahala ta kai mini summa arsalani fa qala sannan sai ya kama ni sai yace mini wannan zan mu hadi abin da yasa yamma annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi wannan hasso uku me yasa dan saboda ya shirya ma wani lamari mai girma da zai zo mishi shine sabkowa wannan wahayi kuma sai mu fahimta cewa ilimi sai da wahala ake samun shi shine hikimar da Jibril duk da karamta annabi yake da mutunta shi ba wai matsa bace ta rishin mutunta a darasi ne a gare mu dan mu ga annabin mu da wahayin zai zo mishi ga wahalar da isha akan wannan wahayi mu san cewa neman ilimi baka tashi ka same shi hakanan tubus dole sai ka sha wahalhalu a cikin shi dan shugaban da ya kama ni ilimin gashi shi ma abinda aka mishi dan mu san cewa ilimi sai da dauriya sannan ya sake ni sannan ce ikra fa qurtu ma ana bi qari fa akhazani fa gaddani salisa ya matsa ni so uku summa arsalani sannan sai ya sake ni fa qala da dan so anan sai ya ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam wannan ayoyi guda biyar sai ya zamana warkon abin da sabko kenan faraja biha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarjifu fa'aduhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya komo zuciye shi tana ta makyarketa shine karkarwar da mutum yake yi idan tsoro ya same shi ne yarjuf fa dakhala ala khadija sai shigo khadija bint khuwaylid radiyallahu anha fa qala sai yace mata shi kenan mai albarka yace zammiluni zammiluni kurihini kurihini fa zammaluhu sai suka rihe shi ta zahaba anhu ra'u har sai da tsoro ya tahiya bar shi fa qala li khadija sai yace ma khadija wa akhbaraha al khabar bayan ya bata wancan labarin yace laqad khashitu ala nafsi haqiqa naji tsoro akan kaina faqalat khadija sai khadija tace kalla da dai ba za a yi haka ba ba za ka ji tsoro ba wallahi ma yukhzika allahu abada ina rantsuwa da allah har abada allah ba zai kunyata ka ba innaka la tasilur rahim kai kana sadar da zumunta wa tahmilul kal kana daukan nauyin wanda bai da shi wa taksibul ma'dum kana bada abun yi ga wanda bai da abun yi ko wanda bai yi da kana dauka ka bashi wa taqrid dhaifa kuma kana karbar gara ga baki ba ko in yazo kana mutunta shi wa tu'inu ala nawaibil haqq kana taimakawa akan musibu na gaskiya duk wani abu ya taso na gaskiya kana taimakawa akan abun nan kamar yadda za a ce duk wani abu na alkhairi in ya tashi ku zabura wajen wani ya kama ya taimaka fan talaqat bihi khadija khadija tattahi da shi hatta atat warqat ibn nawfal hayya taji wajen warqa ibn nawfal ibn asr ibn abdul uzza ibn ammu khadija dan ammi ne na khadija nan ma idraji ne alittahin kowa zai ga an sa sharda haka yana nuna cewa asalin kalmar nan ba cikin magana take ba idrajin ta aka yi dan a gane wa kana mar'an tanassara fil jahiliya mutun ne wanda warka ya kasance mutun ne da yin nasarantu a cikin jahiliya wa kana yaktubu alkitab alibrani yana rubuta littahi da ibraniyanci fa yaktubu min alinjil ma sha an yaktuba sai rubuta injila da abin daidai gurgurdan abin da Allah ya so ya rubuta wa kana sheikhan kabiran kada amiya mutun ne tsoho sosai wanda ya makabce ma dan tsoho har ya makabce fa qalat khadija sai khadija tace ibn am ya kai dan amina kamar yadda an zuma ce abokin wasan ta ne kenan matsayin shi wajen khadija warqa ibn naufal isma amin ibn akhik saurara daga dan uwanka abin da yake fada fa qala lahu warqa he warqa yace ibn akhi ya kai dan uwana ma za ta rami kake gani fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam he annabi ya bashi labari khabaru ma ra'a labarin abin da ya gani fa qala lahu warqa sai warqa yace mishi hazan namusul ladzina zara ala musa wannan shine mala'ikan da ya sauko akan Musa annamus shine mala'ika yace ya laitani fi hajazan ina ma a ce ina turnanne ne turnanne shine katu ina matsayin katu yanzu tsuha ya zo mini wannan wahayi ya zo maka yace laitani akunu hayyan ina ma a ce ina raye izi yukhrijuka qaumuka lokacin da mutanen ka zasu hudda ka daga garinku fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa aw mukhrijihum shin zasu huddo ni su zasu hudda ni su daga garin da nake kala sai ce na'am tabbas zasu hudda ka ta ina warqa ya san wannan abun shine dan saboda malami ne yana karanta ijila ya san tarihi na manzanni duka da suka gabata abin da suka gamu da shi yawa jazakallahu khair lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udi yace mutum bai taba zawwa ba da irin abin da ka zo da shi annabi he an yi gaba da shi yace wa in yudrikni yawmaka idan ranaka ta same ni ma'ana zamanin ka ya same ni zamanin manzancin nan ya zo ina nan yace an suraka nasarar mu'azzara zan kama maka in taimake ka taimako mai kwari taimako mai karfi sun malamiyan shab sannan ba tare da an zamana sosai ba an dau lokaci ba warqa yace warqa an tuwfiya sai warqa ya rasu wa fataral wahayi wahayi yayyanki kenan bayan an yi wannan abun gabaki dai sai warqa ya rasu kenan abin da yake gurin na cewa har zamanin annabi da ya same shi to gurin nashi bai tabbata ba wannan hadisi mai albarka al-Imam al-Bukhari ya hudo shi a guri 6 bayan wannan gurin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi guri 6 in an gama da wannan guri 7 kenan Bukhari ya kawo wannan hadisin a takaice abubuwan da suke kumshe cikin wannan hadisi na fa'ida da ilimi zan mu kai gare su wafi a cikin shi cikin wannan kissa ta warqa akwai fa'idodi da dama duk wanda yake da wani abin da yake da tambaya ko wata kalma wanda yake ya rika in yaje gida nazarta hadisin yana nazarta ya sa alama akan ta in an taho ko a waya ne ma mutum sai ya muni wannan wanga mushi walware mushi abin da ya manci dan daga gane muke ba dama mutum yayi tambaya wafi hazihi alqissa min alfawaid a cikin wannan kissa indi al-Imam Ibn al-Hajar akwai fa'idodi da dama na farko a ciki istibabu ta'anisu man nazala bihi amrun zi taysiri alaihi wa tahwinihi ladai dukkan wani mutunan da wani tsanani ya sabko mishi to kai kokarin ɗebe mishi kewa da saukake mishi wannan abun wannan abun yana zawwa kun ga Khadija Allah ya rada ita annabi yana zawwa ya ce mata ga abin da ya same shi hankalin shi a tashi sace mishi kwantar da hankalinka babu abin da zai same ka kenan wannan lallashin mutun ne akan in wani abu ya same shi ba ya zo ba da wata matsala shi kace kai subhanallahi ka shiga uku ba yadda za a yi wannan abun kenan he kai abin da zaka dan sassauta mishi wannan darasi ne a cikin wannan hadisin dan ya dan ji dadin shi yasa aka shar'anta mana in mun je wajen gaida mara lahiya mu ce la ba asa tahurun insha Allah wannan ai cutar babu lahima zaka samu sauki amma ba ka je wajen shi ba dan kariya mishi guyuwa ka rika cewa ai wannan cutar ta ka wani ma ita ta kai shi wannan cutar ta ka wani ma da yi ta bai tashi ba kai ta za to wannan haka kariya mishi guyuwa a ka ce mishi kawai insha Allah wannan tsawai mutun nawa suka yi ta ma suka tashi wani yayi wanda ta hita kama amma ya tashi kenan an je gaida mara lahiya sunna ce ta ma'aiki a rika mamaci irin wannan kalaman to wannan hadisin ya kumshi haka shine Khadija Allah jikanta mai hikima ta dabbaka wannan kuma a cikin mun san cewa dukkan wani mutunan da wani abu ya sabko mishi wani lamari an so a gare shi ya samu wani wanda ya aminta da shi yake ji da shi ya gaya mishi cewa ni haka za ya same ni kai gaya ma makiyin shi ya gaya ma masoyin shi wanda ya aminta da shi wanda zai kwantar mishi da hankali ba zai watsa abun ba wanda shi sai dai ma ƙara kariya mishi gwiwa ko ya yada abun a cikin wannan ya zo a cikin tarihi na Ahmad ibn Hanbal cewa Sha'abi ya ce muddan yankewar wahayi da ta zo cikin wannan hadisin ita ce shekara uku da yace sun mafatar alwahai sannan wahayi ya yanke zamanin da wahayin ya yanke shine shekara uku wannan kuma ita ce magana Isa ibn Ishaq a cikin sira ce tabbas ne haka ne wanda al-Imam al-Baihaqi shi ma ce eh mudda ta yankewar wahayi shi kuma yace Baihaqi wata shidda ne daga nan kuma sai aka fara zawwa da wani wahayi ga dai maganganu da dama mun samu dama karanta hadisi na uku lokaci ne ke tafiya don da ida saka fa'ida tunda da lokaci yace ya zo mishi ne a cikin shekara a cikin Rabi'un al-Awwal bayan ya cika shekara 40 kuma wahayin ya zo mishi fahar wannan na maharki na kahin maharki kenan na maharki kuma ya fara zo mishi na ya kaza a zahiri kyarara kuma ya fara zo mishi ne a cikin Ramadan ba ana nihin ba yankewar wahayi wannan shekara ukun da aka ambata daga tsakanin Iqra zuwa ya aihul mudassir rishin zawwa Jibrilu ba wai ana nihin ba cewa Jibrilu da yanke wahayin ya yanke bai zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a'a wahayi bayan ya yanke Jibril kuma yana zo ma Annabi alaihi salatu wasalam saboda wasu abubuwa na addini amma wahayi dai Qur'ani a sabko shine sabkar Qur'ani zo mishi da Qur'ani da wahayi shine yayi yanke kamar yadda ya zo a cikin tarihi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal ina ganin zan mu takaita eh abin lokacin yake tahiya abinda muka tsara zan tunanin zan mu samu hadisi kamar guda shidda haka guda biyar gami da wancan na harko to lokacin to nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukin sarki ya mana gafara kenan babu lokaci abinda muka faɗa wanda ya kasance mutun yana da tambaya ko wani abu ya dare mishi kai yanzu ba lokacin mu ba da dama sai dai daga baya mutun ko ya aiko ko kuma ya taho mun ta wani karatun daban sai mutun ya tambaya insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi Thank you.